sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau lahadi 1 ga watan disamba shekarar 2019 hadisa kyari ce tare da sarfilu hashim gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko sarfilu bamula kanan labarai
to cin hanci da rashawar ta ubarewa tattalin arziki da rashin samun yancin siyasa da kuma walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a fadin duniya Yan sanda a yankin Hong Kong sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa dabban masu zanga-zangar kafa demokaradiyya. Haka kuma za a yi cewa an harbe wasu masu zanga-zangar kin jinin gwamnati su uku har lahira, wasu kuma 58 sun raunata a Bagdad a kudancin Iraki.
To a cikin shirin namu na yau za ku ji yadda wasu al'ummomin da ke zaune a iyakar Najeriya da Kamaru suke buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta duba buƙatunsu na neman cin gashin kai. Haka kuma yau ranar 1 ga watan Disamba rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV. Sannan kuma za ku ji mata a Najeriya sun yi wani zaman makoki na musamman domin tunawa da Madam Salome Acheji Abo wacce ta mutu sanadiyar gobara. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Cin hanci da rashawa da tabbarewa tattalin arziki da rashin samun yancin siyasa da kuma walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a fadin duniya. A cikin watan Fabrairu a kasar Algeria bayan da shugaban kasar Abdulaziz Bouteflika ya sanar da aniyarsa ta sake shiga takara a karo na biyar kimanin masu zanga-zanga miliyan uku ne suka nemi Bouteflika ya yi murabus a cikin watan Afrilu an shirya zaben kasar a cikin watan Disamba. A kasar Bolivia kuwa bayan zaben watan Oktoba 'yan Bolivia masu zanga-zanga a La Paz sun ce shugaban kasar Evo Morales ya tafka magudi a zaben. A cikin Nuwamba Morales yayi murabus kana ya zar wato ya arce zuwa Mexico. Magoya bayansa sun nemi ya koma akalla mutum 31 aka kashe a wannan zanga-zangar. An gudanar da zanga-zanga a cikin Oktoba a babban birnin kasar Chile akan ƙarin farashin kuɗin jirgin ƙasa. Wannan zanga-zangar ta mamaye kasar haka kuma mutane 22 aka kashe. A Colombia kuma an gudanar da zanga-zanga akan batutuwa da dama da suka hada da rashin tsarin tattalin arziki da cin hanci da rashawa da batutuwan take haƙƙin bil'adama. Zanga-zanga ta janyo sama da mutane 250,000 akan tituna an kuma kashe aƙalla mutum uku. Rahoton zanga-zanga a duniya na shekarar 2019 ya nuna an samu ƙasashe da dama da suka fuskanci boran al'umma. Ciki har da Misra da Faransa da Indonesia da Iran da Iraq wanda galibi cin hanci da rashawa da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin zarafin bil'adama ne ke haifar da su. 'Yan sanda a yankin Hong Kong sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa dabban masu rajin kafa demokaradiyya da suka haɗu a wani wajen hada-hadar kasuwanci da ake kira tsuntsatsu da yammacin yau Lahadi. Masu gangamin sun halarci wajen ne domin yin zanga-zanga kan abin da suke kallo a matsayin katsa London ɗin da ƙasar China ke yi wa Hong Kong tun lokacin da Birtaniya ta miƙa ikon yankin ga China a shekarar 1997. Tun da yammacin yau Lahadi, wasu masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka domin yin godiya ga sabuwar dokar da aka samu ta nuna goyon baya ga masu rajin demokaradiyyar Hong Kong. wasu daga cikin su sun dauki alluna masu rubutun shugaban kasa Trump dan Allah ka ceto yankin Hong Kong ko mu sake farfado darajar Hong Kong. Da safiya yau Lahadi ne kuma kusan masu zanga-zanga 2000 wato 200 suka yi maci daga dandalin Edinburgh zuwa gidan gwamnati domin nuna rashin jin dadin su game da yadda ƴan sanda ke amfani da barkonan tsohuwa. An harbe wasu masu zanga-zangar kin jinin gwamnati su uku har lahira, wasu kuma akalla 58 sun raunata a Baghdad kudancin Iraki a jiya Asabar, a cewar jami'an tsaro da na lafiya a daidai lokacin da Prime Minister Abdul Abdul Mahdi ya mika takardar murabus dinsa ga majalisar kasar. Ana saran majalisin za su kada kuri'ar amincewa ko kuma su amince da takardar murabus din da Prime Minister a wani zama da za su yi a yau Lahadi, a cewar wasu mambobin majalisar biyu. Ta ranar Juma'a ne Prime Minister Iraki ya sanar da cewa zai mika takardar murabus dinsa ga majalisa, biyo bayan cigaba da matsin lamba da yake fuskanta daga karuwar masu zanga-zangar kin jinin gwamnati kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe sama da masu zanga-zanga 40 a Baghdad da kudancin Iraki. Haka kuma sanarwar ta biyo bayan janye goyen bayan da babban malamin Shi'a na kasar ke bayo gwamnati a hudu basa ta mako-mako. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Sudan sun tabbatar da dokar da za ta warga zagin shikin gwamnatin tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir. Al'ummar kasar sun bazu akan titina a birnin Khartoum suna murnar wannan sabuwar doka da kuma janye dokar jama'a da ake amfani da ita wurin saka suturar mata. Masu zanga-zangar sun yi waƙe-waƙe yayin da suke maci a cikin birnin Khartoum a ranar Alhamis bayan da majalisar zartarwar gwamnatin Sudan ta jagoranci Prime Minister wato da jagorancin Prime Minister Abdalla Hamdok ta sanar da rusa jam'iyyar shugaba Omar al-Bashir. Ministan Shari'a Nasir Eldin Abdel Bari ya kawo shawarar wannan sabuwar doka ga majalisar ministocin, ya ce an tabbatar da dokar ce karkashin daftarin kundin mulkin kasar da aka sanya wa hannu tsakanin sojoji da shugabannin masu zanga-zanga. Abdul ya ce wannan doka kai tsaye take auna jam'iyyar National Congress Party, kana doka za ta bayo gwamnati dama ta kwace kadarorin jam'iyyar ta NCP ta mika su ga ma'aikatar kuɗi da tsara dabarun kasa. Daga ƙarshe an rufe makarantun yara da jami'o'i da wasu sassan ƙasar Iran a ciki har da babban birnin ƙasar Tehran sakamakon yawan gurɓatar yanayi a cewar kafar labaran ƙasar. Shawarar ta biyo bayan sanarwar yammacin ranar Juma'a ne da mataimakin gwamna Mohammed Takzida ya yi bayan da wata ganawa ta gaggawa da kwamitin kula da gurɓatar iska. Dangane ƙaruwar gurɓatar iska, za a rufe duk makarantun ƙananan yara da primary da jami'o'i da ma makarantun secondary a birnin Tehran, in ji Takzida a cewar ma'aikatar labaran gwamnatin ƙasar ta Irna. Ya ce bayan wani nazari da za a gudanar akan gurɓatar iska a Tehran, an gano cewa dole ne a rufe makarantun a yau a Tehran banda ƙananan hukumomin Firuz da Mavan da kuma Fardis. Birnin Tehran dai ya sha fama da matsalolin gurɓatar iska da hayaki tun cikin tsakiyar watan Nuwamba.
Safiya kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, wasu al'ummomin da ke zaune a kan iyakar Najeriya da Kamaru sun bayyana bukatunsu game da matsalolin da suke fuskanta da suke bukatar Majalisar Dinkin Duniya ta duba. Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Al'ummomin na yankin Amana da farko ke karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya wato UNO da wasu sashen su make Najeriya wasu kuma ke kasar Kamaru sun ma koka ne game da shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu, wanda don haka ne ma suke neman Majalisar Dinkin Duniya da ta duba bukatunsu na neman cin gashin kai. Wuraren da abun ya shafa sun kohara da yankin Gwoza da ke jihar Borno, sai sun mi cika da Mobi da kuma Ganye da ke jihar Adamawa, haka nan kuma a jihar Taraba. Wannan lamari ya ko shafi yankunan Sirti da kuma Gembu, kuma don ganin haka su ta ci maruwa ne ma yasa al'ummomin waɗannan yankuna so magangami da mimika kukansu kamar yadda ya gudana a yankunan Micika da Mobi.
Don ana ku yi hakuri, Allah zai ba mu kasar mu, mu kuma in Allah ya so da shekara biya inda ran da an daga mawakan nan da shekara biya sai mutum ya je manta hanyar muna ce dama sai a kasance haka ne hanyar nan duk da yake bin babban hanya zai zamanto da ruwa da wuta har ba lecet bayan tiyanan da muke yin ba
a wajen wannan gagami da ƴan yankin na amana suka soma sun ko bai na wasu matsalolin da suke fuskanta da suke bukatar da aduba ga mata bakin wasu da suka halarci wannan taro
sunana Bandi Zaid mai kyau daga Michigan nake UNO ni chairman na Michigan local government chapter to huja mu shine an maida mu baya amma cikin lissafi mu kashe mu ƴan Najeriya ne amma za ka gani yau in ka duba yadda nan garin nan yake yadda aka lalata gari kuma ba wanda ya kula da mu gwamnati ba ta kula da mu ba an ba mu easily cewa after 50 years don mu tashi mu nemi yanci kanmu inda ba inda muke ba ma ji dadi zama aure muna da yanci mu nemi right namu to yau an yi 100 years ba mu samu wannan yancin ba yanzu an tashi daga Tabbakasi har daga ciki Baminda yazo nan wajen mu yanzu a sha akwai wayawa sosai
Blama Ibrahim Wala na gane gaskiya a cuta mu ne domin gaskiya ba bama Nigeria bama Kamaru so gaskiya wannan ana ci zalimu
to kai ko anya ba su dauko da alaba gamo ba ko ganin cewa wannan ko na zuwa ne yayin da gasar Kamaru da ita malamarin ya shafa ke fama da batun in awaran Ambazonia da Teja Patrick Umaru Masaboyi da ke cikin ma shugabanni wannan fafutuka cewa yi
shirin mu wannan gangamin a garin Michika ba wani mu ne ba daga majalisar dinkin duniya aka turo mu aka ce mu zo mu wayar da kai ma mutanen da suke zanne a nan yanzu ana gani ana cewa akwai UNO state wanda mutane zaka gani ko sojoji ko wani abu kamar 2010 jirgin sama ta bi tuna ta beaconing ko pillaring da sauransu aka yi ta gani a 2010 waɗansu ba su gane menene ke faruwa ba don haka lokacin da ta samu independent a lokacin nan wannan kasan ba ta guri wannan kasan tana karkashi British wannan kasan ta zo ta haɗu da Nigeria lokacin da sardauna da ta fawa balewa ta shigo na wannan guri daya ga watan shida ala 1861 na watan shida a lokacin na sardauna da kansa ya ce mun gode ma Ubangiji anda ku jama'an da kuke wannan guri ku mika kanku mun zama daya a wannan kasa muna addu'a mu lokacin da za ku koma ba tare da wani hayaniya ba
idan ko ba mance ba ko a zamanin mulkin soja sai da wasu al'ummomin wannan yanki suka yi gwagwarmayar neman jihar amana wanda ma kawo yanzu hakansu bata cimma ruwa ba to ko anya a yanzu za su samu biyan bukata ko a wannan kari halayo daga da Teja Masaboyi
abinda muke tambaya ba Najeriya muke tambaya ba Kamaru muke tambaya ba muna tambaya ba Britain ba ko Faransa ba muna tambaya majalisar dinkin duniya wanda ita ce take da izini ta ba mu yancin nan
kawo yanzu hukumomi a Najeriya da ma kasar Kamaru su mai da martani game da wannan batu yayin da kuwa bangaren ta majalisar dinkin duniya kan sa ido kan irin wannan batu Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To yau dai 1 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da waɗanda ke dauke da cutar da ke karya garkuwar jiki. Wakilin mu Haruna Dauda ya hado mana wannan rahoton.
Ran 1 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu dauke da cutar HIV ko SIDA mai karya garkuwar jiki a irin wannan ranaku ne masu dauke da wannan cuta ko kuma waɗanda Allah ya jarabta kan taru wuri guda kan yadda bibiyan al'amuran yadda rayuwarsu ya kasance da kalubalen da suke fuskanta da kuma yadda aka sa gaba game da yadda za su ci gaba da gudanar da rayuwarsu sai dai wannan matsala ya yawaita ne a shirin arewa maso gabacin Najeriya sakamakon rigingimin ƴan gungiyar Boko Haram da aka fuskanta da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama Malam Hassan Mustafa dai shine coordinator shirin arewa maso gabacin Najeriya na gungiyar mutanen da ke duke da wannan kwayar cuta da ake kira HIV ko SIDA ga ma irin bayanin da ya mun game da matsalolin da suke fuskanta kamar haka
gaskiya daga ci zai kai kusan wajen 1400 da wani abu muna ku tsammani kusan da Allah shi a masa yan Najeriya kusan wajen miliyan 4 da wani abu da miliyan 4 da wajen 1500 ne a Najeriya
to kana gani ana samun karuwa ne ko raguwa
gaskiya ana samun karuwa ta wani bangare kuma kan samu raguwa ta bangaren da yake cewa ana samun karuwa din a wajen gwaji a asibiti ana samu kawai dai ba sa zuwa asibiti a gwada su ne dan me yasa ma da matsala na gurin hijira matsalan gurin hijira kuma ya haifar da abu da yawa ƙafa ba.
Sunana Ladu Isuf. Wannan rana shine babban rana mana. Mun da muka dauke da muna dauke da wannan kwayan ciwo. A saboda me? A saboda yanda Allah ya kawo mu wannan lokaci. Lafiya. Domin sanda na zo na samu kaina cikin wannan matsala ban san cewa ma zan kawo war haka ba. Domin waɗanda da suna taimaka mana da su magani da mene, waɗansu masu riga mu gidan gaskiya. Saboda yanayin za ce kwana ya kare ne ko rashin kula da magani. Sanda na zo na gane cewa muna da wannan kwayan ciwo sai muka hakura muka ce to sai dai ko a yi family plan don saboda kada zo a haifi yaro.
Sunana Jamila. To wannan rana dai muna farin ciki da shi saboda a wannan rana akwai wanda sun rasa rayukansu akwai wanda suke da numfashi muna na duka mun gode wa Allah to mu dai yanzu muna da matsaloli daban-daban da muka samu to amma zamu ce alhamdulillah tunda ana samu magani za a sha kuma ana rayuwa kamar yanda Allah yayi to abin da muke so a zaman da muke ciki mu samu abin da zamu tallafawa kanmu saboda mu mata da yara akwai marayu to akwai wanda suna da marayun ma wani zai zo ya ce yana so zai aura haka amma rayuwar ba za ta zama kamar yanda za a yi rayuwa da iyaye maza nasu ba to shine abin da muke neman
yara a gaban ki zaka
eh ina da yara akwai marayu ina da marayu hudu ina da wanda akwai baban su so hudu
to shi ma haifin su waɗannan marayun shi ma wannan ciwon ne kashe shi ko wannan
shi ma ciwon ne
tun shekara nawa kina fama da wannan matsala
yanzu ina da shekara 16 ina shan magani
wasu mutanen da ke dauke da cutar HIV ko sida kenan ya kuma bagena yadda rayuwa ta kasance gare su a wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin rana tunawa da waɗanda Allah ya jarabta da wannan cuta Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Game da wannan rana dai, wakilinmu daga Lagos, Babangida Jibril, ya tattauna da wani ƙwararren likita.
Taken bikin na bana dai shine amfani da al'ummi zuwa wata al'umma domin faɗakarwa da kuma yaƙi da wannan cuta. Dr. Muhammad Sadiq wani likita ne a Najeriya kuma ya mun ƙarin haske game da wannan cuta ta HIV/AIDS.
To da farko dai HIV cuta ce da ake samu akwai ce take zama a cikin jinin ɗan adam. So akan same ta ta hanyar idan jinin mai cutar ya samu haɗuwa da jinin mara cutar. Akan ce ta zama AIDS idan ya zama ta da jima hatta raunana garkuwar jikin ɗan adam. So kuma tun da cuta ce da take a cikin jini za ka ga akan same ta ta hanyar irin amfani da abubuwa masu kaifi waɗanda ka iya ɗiban jinin wani su kai ga jinin wani. Ta idan ana wani amfani da abu mai kaifi misali allura a reza ko aska wadda ta ɗebi jinin shi ta wani kuma ya sake amfani da wannan abin sannan ya jini shi ciwo. Ta hanya ta biyu akan samu ta hanyar tarayya irin na jima'i wanda ka iya zama tsakanin mace ne da namiji tsakanin namiji da namiji luwaɗi kenan da dai sauransu. Akan kuma iya samu ta idan aka ba mutum jini wanda ba a duba shi da kyau ba ya zama yana dauke da wannan kwayar cutar aka samu wani to shi ma yana iya kamuwa da shi. Akwai kuma ta hanyar haihuwa ma'ana uwa kan iya abin nan gadar da cutar nan ga abin haihuwar ta jariri ko jaririya tun daga lokacin daukan ciki zuwa naƙuda zuwa shayarwa. To a takaice a gurguje dai waɗannan su ne hanyoyin da ake kamuwa da wannan cuta.
Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril da Haruna Dauda. Yanzu kuma bari mu leƙa Abuja inda aka ci gaba da bukukuwan kwanaki 15 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ganin an kawar da cin zarafin mata a duniya. Wasu mata a Najeriya sun yi wani zaman makoki na musamman domin tunawa da Madan Salome a Cheji Abu wacce ta mutu sanadiyar kama wuta da ɗakinta ta yi a lokacin zaben gwamna a jihar Kogi. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Mata sun nuna bakin cikinsu akan yadda shugabar mata na jam'iyyar PDP, Madam Salome Acheju Abu, ta mutu a sakamakon cinnawa gidanta wuta a lokacin da take ciki, har ta kone ƙurmus a ranar da aka yi zaben gwamna a jihar Kogi. ga yadda mata suka rika waka a lokacin da suka yi wani tattaki na musamman daga cibiyar mata zuwa ma'aikatar harkokin mata a Abuja. Cikin waɗanda suka halarci tattakin akwai ɗiyar marigariyar Eko Jonwa Courage Tavishima, wacce ta yi bayani tana cewa,
"Indeed, she's my mom and she deserves this. The way she died was uncalled for. And I pray that justice be given to these women for the sake of late Honorable Mrs. Salome Abu."
Eko Jonwa ta ce, "Lalle mahaifiyata ce wannan abu ya faru da ita. Kuma wannan abu da ya faru da ita bai dace ba. Mahaifiyata mace ce mai kamar maza goma, mai yawan raha da haba-haba da mutane. Tana kaunar kowa da kowa. Wannan abu bai dadi ba. Ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya dauki mataki mai karfi." Daya cikin shugabannin da suka shirya wannan tattaki, Salma Abdul Wahid, ta yi bayani tana cewa,
"Muna son federal government a yi mata adalci, su wanda suka kashe ta a kai su kotu a yi musu hukunci. And muna son duk abubuwan da ya kamata a yi masu family din Salome a yi musu. Ba masu maganan nan ya dade, muna son abun ya faru yanzu. Abun yana cin zuciyarmu, muna son hukunci for Salome."
Salma Abdul Wahid ta kara da bawa mata karfin gwiwa, musamman ma waɗanda ke son shiga siyasa a Najeriya.
"Gaskiya wannan abun yana nuna cewa mata, they don't have a say, ba mu da baki in society kenan a siyasa. Suna so su ja mu baya kenan, mu ji tsoro. Muna in matan da suna so su shiga siyasa, su ji tsoron shiga siyasa. So irin wannan abun ba ma so wannan abun ya faru, kuma za mu ci gaba da yin abun da ya kamata mu yi. And matan da suna so su shiga siyasa, za mu goyen bayan su shiga siyasa. And insha Allah ba abun da zai faru, ba abun da zai same su. Mun wani abu ma ya same su, za mu tashi mu nemi hukunci musu."
Ministar kula da harkokin mata Dame Pauline Talen ita ce ta karbi mata tare da yi musu jawabi kamar haka:
"Mr. President is very, very worried and committed to this matter, and he has made a statement and is fully committed to see that justice is done to this issue and many other similar issues."
Pauline Talen ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya damu kwarai da abin da ya faru da Madam Salome a jihar Kogi, har ya bada umarnin a yi kokkwarar bincike domin a yi wa Salome adalci tare da daukan matakin hukunci cikin gaggawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:22 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Idan masu sauraro suna biye da mu, shirin ya karbi bakuncin shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi, wato NDLEA ta jihar Adamawa, Yakubu Kibo, wanda ya yi masa bayani kan matakan da suke dauka don dakile wannan mummunar ɗabi'a na ta'ammali da miyagun kwayoyi. Ga dai ci gaban tattaunawar su da Ibrahim.
To amma wani zai mamaki duk da wannan bita da san su kenan, wani ke cewa idan ba mai shigo da abu shi mai siya ma bare ma samu ba. Wai abun suna gagaran ku ne ganin kan cewa yau ku je ku yi kame, in ka dawo gobe ko jibi kuma za ka ga nan inda kai kame nan kuma abun kuma ya ƙara ma haɓaka ba baya ba.
To lokaci ne aka iso wanda yake an kabi wannan bangare, su suna da dibaru, su ma daban-daban da za su shigo da abubuwan.
Tana dakile nan suna fitar da wani
suna sabon da akwai wata mota nan da muka kama da kwanaki. An ka duba an yi mata wata musamman shiri ne na daukan kwayoyi kawai. An ka bude ta a watan an yi mata construction kasa ne yadda ake daukan su smuggling na petrol. To nan ne ake aje kaya. a sai a biga notuttuka nan duka an daura ko ka bude ba garin komai amma ka bude notuttuka nan in gaya maka ko mutum ana iya sace wasa ciki a ita tafiya
a sai duk kwayoyi ne
a sai duk kwayoyi ne muka
wani diloli suke
waɗannan diloli kenan to mun kama irin waɗannan da kwaya daban-daban wani ma kana shiga dakin shi ya zai ce maka ai bai da kwaya amma da ka bi da kyau kila ka dubi carpet an gina babban rami cikin daki an sa wannan kwaya an rufe so kaga dabaru daban-daban wasu kuma asili ma suke sawa
to wai a ta ina ji shugo da nan kwayoyi ne eh tunda dai akwai jami'an ku a filayen jiragen sama akwai a bakin iyakan Najeriya da wasu kasashe ta sama ta ruwa ta ina ake ko ta iska ake shugo da su ne
ko ta wani fanni ana shigowa da kwayoyi yanda na ce maka ana shigowa da ita ta jirgin ruwa ana shigowa ta jirgin sama ana shigar da ita ta hanyoyi jami'an tsaro suna iyakan kokarin su akan waɗannan abubuwa ka sani wannan fatauci ta kwaya mugun tabi'a ne kuma tana neman yanda za a dogarata da kyau a nemi saukin waɗannan abubuwa muna kokari dukkan jami'an tsaro suna kokarin su akan wannan amma bari mu baka misali mu mun kai America ne America tana da jami'an tsaro da na'ura iri daban-daban amma duk haka nan kwa yana shiga America so suna ta fama su ga abubuwan ka manta ne da cewa yanzu mutane ma sai su hade kwayoyi nan su sashi a baki su sashi a ciki sai an je inda za a yi sai su fitar da shi a wanki a zo a saida shi da ka manta ne da cewa kwanakin baya ma miya ma an shirya ta sai aka sami intestines
hanji
aka sa wasu kwaya aka sa shi cikin stew in ka gani kawai stew ne kawai da gullun-gullun nama ashe kuma kwaya ce to ka gani ba kai abinda wani bi ma narkar da kwayan ma ake narkar da ita ta koma kaman ruwa kaman cocaine sai a zo sanar kana ganin ruwa ashe akwai abu illa ciki so akwai dabaru daban-daban da mutane ke abinga amma kowane lokaci kuma jami'an tsaro su ma suna ta faman experiment randa za su dogale wannan abin
wani masani yake cewa bara a magance wannan a lokacin da aka ce matsalar ita ce a kowane fanni akwai gurbatattu akwai bala gurbi walau a jami'an tsaro walau a kowane fanni da sansu sai suka ba da misali kan jami'an ku yawanci idan suka je kaman bakin kasuwa walau ko a ba su na gurbi ko kuma wasu jami'an idan suka je suka dan haraso kora wasu ma suna zargin kan cewa
aikin ya zama kowa na tsoron tabaransa ko kuma domin a baya faru in ka taɓa wani wataƙila ko kujeranka ko kuma ranka da makamantansu
to ba za a ce za a rasa waɗannan abubuwan lokaci-lokaci ba kuma ba za su razanar da mu yin aikin da ya kamata ba domin mu ma kowane lokaci ga Allah muke dogara domin haka aikin da aka samu yi idan dai mutum ya bi aikin ya yi aikin gaskiya to Allah shi ma shi ne zai sire shi sai dai mutum ya cika shi ma tsoro-tsoro da yawa haka da sha'anin abubuwa to kai ka san ko dan kwaya dole shi ma yana so tsoron hukuma to in ka tabbatar mishi da cewa lalle kai kana yi ne kana taimaka ma jama'a to tabbatar maka da cewa Allah ma zai taimake ka
to a ƙarshe akwai batun na cibiyar da kuke horatar da waɗanda abun ya shafa wato rehabilitation center a ƙasashen da suka ci gaba katar da iyaye al'umma kan kawo da zaran kaga danka ko dan uwanka ya famu da wannan matsala na shashaye ya matakan da ake bi domin a kawo ku za ku je ku dauko ne ko kuma a sai mutum ya kawo muku ya tsarin yake ne
Yakubu Kiba kenan shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya a hirarsa da wakilin Ibrahim Abdulaziz abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti kuma ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Madalla to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya gabatar da shirin da Leonard Sahilu da ya hada shirin, sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wanda aka sani da zanga zanga. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Music and